Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da zamu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya
idan an tashi ran tashi da an nuri suke tashi suje ga mushi sola tashi suna tafi ya kamar mashi ba ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء الثقات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات منج الأولياء والأقدار وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم سلطان الولايات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام النس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاح دعاني بمقال حال في معين معاني يا من تهير في مهانه أمره يبجي الهدى والأمن دول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنى لغاية كل قصد عاجلا فعمد إلى المولى الأزيم الشاني شيخ المشائخ بهر كل حقيقة ورقيقة عاية نهى الأذهاني نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون قود السر والإعلاني ختم الولاية دودها ومناطها قلب العوالم جوسها التجاني الأروة الوسقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآني هو سيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتاني هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببياني هو بالغيوب منبئ في سره كهف الأناني وقنية اللهفاني من بهره كل المشائخ ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضع منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الحب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه ضمانة النيراني يوانا مسلمي ماذا دماتا ما سورا رمو إنا غيشيكو غيشوا إرنتا الدين المسلمي ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakumullahu maghfiratan wa faydatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa riaya alhamdulillah ajiya mun tsaya akan maganar iyaye da kakanni na maulana al-sheikh ahmad al-tijani zil qurbi wa tadani sakana allah min faydi madadi bi azmil awani har muka ce a yau za mu tashi magana ne akan mahaifarsa a ina ne aka haife shi menene sunan garin shi suwane ne suka kafa wannan gari to sai muka ga ya dace tunda mun fadi salsalarsa muka ce shi dai sunansa Ahmadu dan Saidi Muhammad dan Saidi Mukhtaru dan Saidi Ahmad wanda wannan Ahmad din da yawa masana tarihi suna cewa su bu su san shi ba a cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan shi wannan Saidi Ahmad shine dan Saidi Muhammad wato kakan shoti jana radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin nabiyar wanda shine farkon wanda ya fara zuwa garin ainu madi yi aure yi gida ya zauna ya hayayyafa to shi wannan sayyidi muhammad shi kuma dan salimu ne salimu dan abil'idi ne abil'idi dan salimu ne salimu dan ahmadu ne shi wannan ahmadu ana masa laqabi alawani ko ulwani dan sayyidi ahmad dan sayyidi ali dan sayyidi abdullahi dan sayyidi abbas dan sayyidi abdul jabbar dan sayyidi idris dan sayyidi idris dan sayyidi ishaq dan al imam ali zainul abidina dan sayyidi ahmad dan sayyidi muhammadu wanda ake masa laqabi nafsu zakiya ko da yake shi ma wannan ahmad din wanda yake da ne wurin nafsu zakiya shi ma yana shigewa rikici a cikin sha'anin tarihi to shi nafsu zakiya dan abdullahi al-kamil ne shi kuma abdullahi al-kamil dan hasan al-musanna ne hasan al-musanna dan hasan al-sibbi ne hasan al-sibbi dan al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu warjallahu ta'ala anhum ajma'ina ne wa alaihi assalam shi kuma zainal kuwa ya sani shine angon sai da fadi mutu zahra alaihi assalam ita ce mahaifiyar waɗannan yaya ita kuma diyar manzo Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine muka ga ya dace domin yan uwanmu musulmi wanda suka san tarihi da yawa za su ce su akwai sunayen da suka ji da yawa a cikin kakannin shauti jani waɗanda ba su san su ba a cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma zai ce a'a to yaya an ce shauti jani Allah ya kara mar yadda sharifi ne hasani amma me ya kawo shi afirka to haka ne wato abin da ya faru farkon wanda ya fara fitowa daga madinatul munawwara ala sakinha abdullahi salatu asad taslimi daga kakannin maulana sheikh ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faidi madadi bi azmil awani shine al imam muhammadun nafsu zakiya shine farkon wanda ya fara fitowa wanda ake masa laqabi da mahadi a zamanin sa domin ahlul baiti da yawan su sun ittifaqi a lokacin cewa shine mahadi saboda sunansa yayi kama da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan mahaifinsa yayi kama da sunan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana daga cikin sifofin mahadi shi sunansa muhammad babansa abdullahi shi wannan abdullahi al-kamil baban muhammadun nafsu zakiya dan hasanul musanna ne hasanul musanna kuma dan hasanul sibbi ne hasanul sibbi kuma dan al-imam ali ibn abi talib ne alaihi wassalam to me yasa muhammadun nafsu zakiya ya fita daga madina ya fita ne saboda wata waƙiya da ta faru mummuna kazaniya mara dadin ji wanda duk musulmin da ya ji ta in dai yana da imani sai zuciyarsa ta yi kunci wannan waƙiya ta afku ne a cikin daular abbasiyawa a zamanin abi ja'far al-mansur abi ja'far al-mansur shine abdullahi dan muhammad dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan Abdul Muttalib dan Hashim ana kiransa Abu Ja'far al-Mansur mahaifiyarsa ana ce mata Ummu Walad ana kiranta Salamatu to wannan waƙi'a ta faru ne a ƙarshen daular Bani Umayya wanda shi wannan Muhammad Nafsu Zakiya yana daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin gudunmawa a wurin sauke Marwan daga khalifanci to bayan saukan Marwan sai zama jama'ar musulmi da yawa daga mutanen Hijaz Makka da Madina sun yi wa Muhammadun Nafsu Zakiya mubaya'a akan khalifanci daga cikin waɗanda suka yi masa mubaya'an nan fa akwai shi Abu Ja'far al-Mansur to daga baya da aka yi kullakulle abin da ya faru daula ta koma hannun Bani al-Abbas Abu Ja'far al-Mansur ya zama khalifa to sai ya ji tsoro kada Muhammadun Nafsu Zakiya dan Abdullahi al-Kamil da dan uwansa Ibrahim dan Abdullahi al-Kamil shi masa juyin mulki rikici ne na siyasa to wannan tsoro da yaji sai ya sa ido yana neman su ya kulla wani abin da zai janyo musu hukuncin kisan kai to da suka gane wannan sai suka gudu sai suka boye saboda tsoran sharrin Abi Ja'far al-Mansur suka tafi kasashe ne nisa suka bar Madina wasu suka tafi Yaman har India ma sun je amma abun mamaki wato abun bai shi da dadin ji wallahi zan da yawa waɗanda suka gugudu din daga cikin jikokin shi Imam al-Hasan Hasan al-Sibbi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama wasu suna mutuwa a hanya wasu suna mutuwa a daji waɗansu kuma in suka kai garin sai waɗansu su aika da kuɗi zuwa ga shi sarkin garin su ce suna buƙatar kan wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gudu dan ya tsira kuma daga can kuma sai a yanke kansa sai a dawo da shi haka aka dinga yi to sai wannan abin sai ya janyo a shi saidi Muhammadu Nafsu Zakiya da dan uwansa Ibrahim suka gudu daga baya suka sake dawowa zuwa Madina sai suka dinga boyewa a cikin Madina to suna da wani kaman mabi a cikin su ana kiransa Hassan dan Zaidu duk sanda suka gudu suka boye a wani wuri shi sun yadda da shi shi kuma sai ya fita sai je tona da sun gudu sun boye a wani wuri sai su ga ana kawo musu farmaki sai su mamaki ya akai ake gane inda suke to haka ya dinga yi musu duk inda suka boye sai je tona har ta kai shi Abi Jafar Al-Mansur yayi kokari matuka ya bi duk wata hanya ta kaidi da makirci da munafunci da kinibibi yadda zai ya samu waɗannan jikoki na Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu saidi al-Imam Muhammadu Nafsu Zakiya da dan uwansa saidi Ibrahim amma bai samu dama ba ya kama su abin ya gagara to lokacin da shi wannan Abi Jafar Al-Mansur yi haji shekara ta 40 sai mutane suka fito jama'ar musulmi da yawa suka fito dan su tare shi akan hanya a matsayin sa na khalifan musulmi to a cikin waɗanda suka fito taron sa din nan akwai shi mahaifin Muhammadu Nafsu Zakiya shine Abdullahi al-Kamil dan Hassan al-Musanna dan Hassan al-Siddi dan Ali ibn Abi Talib alayhi salam to lokacin da shi Abi Ja'far al-Mansur ya ga Abdullahi al-Kamil cikin waɗanda suka fito taron sa to shikenan sai farin ciki ya nuna murna ya fuskance shi ya janyo shi da aka zo ya zaunar da shi kusa da shi sai ya fara fira da shi yana tattaunawa da shi ya bashi hankalinsa sosai sai ka ce bai ga kowa ba a cikin wanda suka zo taron shi sai Abdullahi al-Kamil kawai ya kyale mutane gaba daya to a cikin firar da suke sai yana tambayar sa ina ƴaƴanka dinnan guda biyu Muhammad Nafsu Zakiya da ya Ibrahim limala ja'ani ma'an nas me yasa su ba su zo sun tare ni ba tare da sauran mutane to sai shi baban su Abdullahi al-Kamil sai ya ce wallahi la adri aina sara min ardillahi yace wallahi ni da kake gani ni ne mahaifinsu amma ni kaina ban san yau a duniya a wata ƙasa suke ba kuma da gaske yake bai san inda suke ba domin su suna boyewa wuri ba su yadda saboda munafikai sun yawa da zaran aka ji motsin su ana iya zuwa a ga Abi Jafar al-Mansur to da ya gaya wa Abi Jafar al-Mansur cewa shi bai san inda suke ba sai ya takura shi ya matsa masa akan cewa sai ya gaya masa inda Muhammad da Ibrahim suke to wannan abin sai yasa Abdullahi al-Kamil sai ya fushi da ya fushi sai ya ce wa Abi Jafar al-Mansur wallahi law kana tahta qadamayya ma dallaltuka alaihima wallahi da Muhammad da Ibrahim suna karkashin kafafuwan nan nawa ne na boye su wallahi bazan daga ka gansu ba wannan magana sai ta fusa ta shi Abi Jafar al-Mansur sai ya fushi sai ya ce a kama Abdullahi al-Kamil a ji a kulle shi da aka tafi da shi a ji a kulle shi din kuma duk bayin da ya mallaka sai aka sai da su dukiyarsa gaba ɗaya aka yi gunjanta wai a matsayin an kama ganimar yaki jikan manzo Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya zauna a kurkuku shekara uku to daga nan sai shi Abi Jafar al-Mansur ya yi umarni a kamo ƴaƴan Hassan al-Siddi da jikokinsa gabaki ɗayansu a kulle su wannan shine asalin fa dalilin tarwatsewar su suka warwatsu a duniya har suka zo Afirka na shi yasa ba dama wani musulmi ya ji tarihin Shehu Yani ya ji kakanninsa ya ce wai shi bai gani su ba a littattafan tarihi ƙarshen rayuwarsu gaba ɗaya da suka tarwatse ɗin ba su yadda wani ya san su ba har ta kai fa Sharifi jikan manzo Allah zai gaya matarsa ya ce ki kwashe ƴaƴana ga dukiya ku gudu ku tafi duk inda Allah ya kai ku sai ta gudu ta tafi da su wani wuri to ina za ka san waɗannan su ne suke sanin kansu so da haka idan suka rubuta tarihin kansu ya kamata a gamsu ba abin da wani malami ya faɗa ko abin da wani ya ce ba to shi Abi Jafar al-Mansur dalilin kamo sharifai jikokin al-Imam Hassan al-Siddi gabaki ɗayansu wai domin ya kama Ibrahim da Muhammad ya yi kokari ya kama su amma duk abin da yake yi na bincike ya kasa samun labari to amma kuma su har aikin hajji ma suna zuwa su yi aikin hajji a boye su biyu babu wanda ya gane suna rabuwa sannan kuma sai su koma cikin Madina su boye a cikin mafi yawancin lokaci babu wani wanda ya san inda suke balle je tona asirinsu to ana nan har sai da ta kai Abi Jafar Al-Mansur ya sauke wani daga cikin gwamnoninsa na Madina ya dora wani domin yana gani kamar wancan yana munafanta sa ne suna nan ya sani amma ya ki ya kama su sai ya sauke shi ya dora wani ya kwadaitar da shi a bisa cewa idan ya kama su ya kawo su zai ba shi dukiya iri kaza iri kaza iri kaza to amma kaddara Ubangiji ta gajiyar da shi bai iya kama su ba domin abinda Allah tabaraka ta'ala yake nufi da shi Muhammadun Nafsu Zakiya a bisa cewa daga jikinsa ne khatimul awliya al muhammadiyyin khatimus sab'il masani maulana abul abbas tijani saballahu alaina min fuyudatihi buhura sirril haqqani zai fito wata rana sai suka samu goyen baya a cikin gwamnonin abi jafar al mansur wani sai ya so su yana tausaya musu ya ba su goyen baya a bisa za su juyin mulki za su kashe abi jafar al mansur a tsakanin dutsen safa da marwa to sai babansu Abdullahi al-Kamil yana freezing sai ji labari sai ya bada sako yace kwata kwata kasi wannan a ga musu su bar wannan wannan wurin yafi karfin wasa wannan wurin yana da daraja wannan wurin yana da martaba koda ko kazamin mutun irin Abi Ja'far al-Mansur ya sauka a wurin ba zai yi a kama shi ko a kashe shi a wannan wuri mai alfarma ba to shikenan ashe labari ya zo kunnan Abi Ja'far al-Mansur wani munafiki ya zo ya ga masa abin da ake kullawa a ana nan sai ya ji shiru sai ya kamo wannan gwamnan ya tambaye shi yace bai san maganan ba da ya fara gana mar azaba da bakin sa ya fada yace to me ya hana ku me ya hana su Muhammad da Ibrahim su aikata abin da suke so su yi sai yace ai labari ya same mu cewa an gaya baban su a kurkuku shi ya hana su yace kasi to da ya ji wannan yace a yanzu Abdullahi al-Kamil yana kurkuku amma ya san inda Muhammad da Ibrahim suke a kama mun shi aka ja ka dauko shi ya wahalar da shi sannan ya sake canza masa wuri a prison din ma aka kai shi wuri mai tsananin wahala wurin da dan uwa musulmi ba zai ji dadin a gaya masa ga inda aka kai shi ba aka dinga wahalar da shi aka dinga wahalar da shi abun bai kyau ba Allah shi kyauta to haka aka yi daga nan sai shi Muhammadun Nafsu Zakiya dan Abdullahi al-Kamil kakan shi Tijani Allah ya kara mar yadda sai ya taso ya zo wurin mahaifiyarsa ya ce mata baba na shigar da babana cikin wahala na shigar da baffofi na kannan babana da ƴan uwansa na shigar da su cikin wahala saboda haka yanzu na yi shawara zan fito zan ba da kaina a kama ni domin a sake su domin dangi na sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan Hassan su samu zama lafiya sai baba ta ce a karka fito ka bari zan je kurkuku zan ga babanka zan ga masa abin da kake yace to ina sauraren ki shikenan mahaifiyarsa kuwa ta zo kurkuku ta samu shi Saidi Abdullahi al-Kamil ta gaya masa fa ta ce ga fa abin da ɗanka ya ce kaji ya ce zai fito zai ba da kansa a hannun Abi Ja'far al-Mansur domin ku samu kubuta sai baban ya ce la bal nasbiru ala amrihi fala Allah an yaftaha ala yadayhi khairan wa nahnu nasbiru wa farajna bi yadillah sai ya ce wallahi ni ban yadda ba kuma sauran ƴan uwana sharifai ba su yadda ba sauran ƴaƴanmu su ma da muke tare da su a kurkuku ba su yadda ba mu fa muna da raja'i mai ƙarfi akan Muhammadun Nafsu Zakiya muna gani muna sa rai da albarkacinsa ne Allah zai bude kofofin alkhairai a cikin ahlul bait saboda haka mu za mu haƙura da halin da muke ciki ya je ya ci gaba da boyewa ya ci gaba da rayuwa har Allah ta'ala ya ba shi ƙarfin da zai yi abin da ya dace ya yi yayewan mu tana hannun Allah sai ahlul bait da ke cikin kurkuku suka hadu gaba daya suka ce wallahi ba mu ba da goyen bayan ya fito ba saboda a lokacin su ba a wurin su ma shine mahadi to a wannan shekara ne shi Abi Ja'far al-Mansur ya tunzira yasa aka tattaro dukkan sharifai jikokin Imam al-Hasan aka tattaro su gaba daya daga Madina aka daure kafafuwansu da hannayensu aka sa sarƙoƙi a wuyoyinsu ana jan su har Iraki to lokacin da aka kai Iraki aka saka su a cikin kurkuku aka daure su gabaki ɗayan su to a cikin su akwai wani yaro saurayi karami ana kiransa Muhammad bin Ibrahim bin al-Hasan al-Musanna bin al-Hasan al-Siddi shi wannan Muhammad din dan Ibrahim ne dan uwan Muhammadun Nafsu Zakiya wanda suka gudu tare kyakkyawa ne matuƙa saboda kansa ma ana zuwa kallon sa daga gari gari kasan sharifi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sai Allah yake bance shi da wani irin kyau na musamman ana zuwa kallon shi saboda kansa har aka sa mai suna dibajul asfar farin kyalle mai tsafta farin kyalle mai tsafta saboda tsananin kyan da Allah ya bashi to shi Abi Ja'far al-Mansur saboda yana so ya kama baban shi Ibrahim bai kama shi ba yana so ya kama dan uwan baban shi Muhammad Nafsu Zakiya bai kama shi ba sai yasa aka je aka dauko masa wannan yaro wannan saurayi shi Muhammad bin Ibrahim aka aje shi ya kalle shi ga kyau ya ga madarar kyau sai ya ƙara fusata sai ya ce amma wallahi la'aqtulannaka qatlatan ma qatalaha ahadun wallahi kagan ka din kaga wannan kyan naka kaga wannan yanayin naka wallahi zan maka wani irin kisan gilla irin kisan da wani na bai taba yin irin shi ba kawai sai sa aka dauko shi aka haude shi bene hawa biyu aka sako shi tun daga sama sai da ya fado aka kulle shi a cikin wannan bene ba ci ba sha ba kula har sai da ya mutu jama'ar sharifai jikokin Imam al-Hasan alayhi salam da yawa sun yi shahada a cikin wannan kurkuku daga cikin waɗanda suka yi shahada a kurkuku akwai shi baban Muhammadu Nafsu Zakiya Abdullahi al-Kamil kakan Shautu Jani din da kuma dan uwansa Ibrahim dan Hasan al-Musanna to waɗannan sharifai da aka kulle a kurkuku kaɗan ne suka fita daga cikin su amma mafi yawancin manyan su manyan jikokin Imam al-Hasan a kurkuku suka yi shahada amma shi Muhammadu Nafsu Zakiya dan Abdullahi al-Kamil shi ya fita daga Madina da sauran ƴan uwansa jikokin Imam al-Hasan alaihi salam ya fitar da su zuwa Iraki shi kuma da'iman yana cikin buya da'iman yana shigar da yake ba wanda zai iya gane shi wani lokaci saboda buya fa rijiya yake kwana zai shiga rijiya sai dai kansa kawai ya wahala matukar wahala saboda yaga ya kubutar da jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka fito ta bangaren Imam al-Hasan sun riski bakin tsananin kiyayya an kakkashe manyan su an kashe iyayen su an kashe dangin su an kashe ƴan uwan su to haka sai dai al-Imam Muhammad Nafsu Zakiya ya dinga rayuwa aboye ya kwana a rijiya ya kwana a daji ya kwana a haka yake ta rayuwa to haka su waɗannan jikokin Imam al-Hasan suka dinga rayuwa haka suka dinga karewa da su da jikokin su har suka zo suka warwatsu a cikin kasashen duniya da yawan su suna sallaman matan su su tafi da ƴaƴan su ko da za a kashe su kar a kashe ƴaƴan to wanda suka yi irin wannan rayuwar ya za a ce an san tarihin su to kaji dalilin da yasa zaka yi ta jin ana maganar jikokin Imam al-Hussein amma bangaren Imam al-Hasan sai ka dinga jin shuru amma su sun san kansu domin suna da alaka da junan su kuma suna rubuta tarihin junan su su suna yin haka ne domin tsoron kada makiyi ya cutar da su wannan shine takaitaccen tarihin shi wannan kaka na Shehu Jani wanda shine farkon wanda ya fita daga Madinatul Munawwara a zamanin daular Abi Ja'far al-Mansur saboda wannan abu da muka ambata na kisan gillan da ake musu to dalilin haihuwar Shehu Jani radiyallahu ta'ala anhu warḍa wa annabi yani a Afirka kenan amma asalin Shehu Jani Banarabi ne ba Quraishi ba Hashimin dangi Makki Madani Zamzami Sharifu al-Asli ta bangaren Imam al-Hasan dan Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala ta bangaren matarsa Sayyida Fatimatu al-Batuli binti Sayyid al-Wujudi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'il alamin mawaki yana cewa wai alaysa kullu Muhammadin rasula wala kullu Fatimatin batula ba kowani Muhammadu bane rasulu ba kowace Fatima bace batulu shi al-Imam al-Hasan a cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kama da annabi kamar shi Zuhri yana cewa أخبرني أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي يشي أنس يابان لاباري باب ونمتن ديا دي كماد أنه الرحمة صلى الله عليه وسلم دي كي حسن دان علي كان مهابا يا كسن شيء مي قرجنيني حسن المنظري مي كم مغانا وقورا مي نسوا يهابه الناس mutane suna jin tsoron sa saboda kwarjini waya tarimunahu amma duk da haka suna girmama shi fa idza kharaja wajalasa ala babi darihi in qata tariq idan Imam al-Hasan ya fito yasa kujera ya zauna a bakin kofar gidansa to hanyar ta mutu kenan babu mai iya wucewa saboda kwarjinin shi fa ma yamurru ahadun ijlalan lahu alaihi salam babu mai iya wucewa saboda girmama kadarin sa alaihi salam fa idza alima qama wa dakhala baituhu fayamurru nas to idan ya fahimci hanya ta mutu ba a wucewa sai ya tashi janye kujerarsa ya shiga gida shikenan sai hanya ta bude a cigaba da wucewa shi Imam al-Hasan alaihi salam yana kiran kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai kira sai ce masa ya abi ya babana amma baban shi kuma Aliyu alaihi salam idan Hassan zai kira shi sai ce ya Abul Hassan manzo Allah ya abi mahaifinsa kuma ya Abul Hassan ya baban Hassan shi al-Imam Hassan as-Sibdi yana da laqaba da yawa saboda darajarsa ana kiran shi al-Hassan as-Sibdi al-Hassan as-Sayyid al-Hassan az-Zahid al-Hassan az-Zaki al-Hassan al-Taqi al-Hassan al-Mujtaba al-Hassan al-Hujja ya rasuni a Madinatul Munawwara ala sakinah Abdul Salatu wa askar taslimi ranan al-Khamis 28 ga watan Safar wannan watan da muke ciki a cikin watan al-Imam al-Hassan ya rasu 28 ga watan Safar shekara ta 50 bayan hijira da shekara 50 sannan ya bar iyaya guda 12 akwai Zaidu akwai Hussein akwai Abdullahi akwai Abubakar akwai Abdurrahman akwai Al-Qasim akwai Talha akwai Umar akwai Muhammad akwai Ja'far akwai Hamza akwai Hassanul Musanna shine kakan Shehu Tijani shine wanda Shehu Tijani ya fito ta jikin sa shi Hassanul Musanna din to sannan Hassanul Musanna shi kuma ya bar iyaya guda 6 akwai Dawud akwai Muhammad akwai Ibrahim akwai Ja'far akwai Hassanul Musallis akwai Abdullahi Al-Kamil wanda ya rasu a freezing shine baban Muhammadun Nafsu Zakiya kenan to shi kuma Abdullahi Al-Kamil ya bar iyaya guda 6 sune Ja'far shi wannan Ja'far din shine kakan Sulaimanul Jazuli ne da La'ilul Khairati kaga shi ma ai anan Afirka aka haife shi to sannan akwai Idris ana kiran shi Idrisul Awwal shi ya kafa Morocco daular Adarisa Allah ta ringa jin daular su din nan yayin Idrisiyawa din nan to wannan Idris din dan shi Abdullahi Al-Kamil kaga shi ma nan yayo kenan shi Idris da wannan abun ya faru mahaifinsu ya rasu a prison kawai sai New Africa warai kuwa sai taho sannan akwai Yahaya sannan akwai Musa Al-Juni Musa Al-Junin nan shine kakan Sidi Abdul Qadir Al-Jailani kaga shi kuma yana Baghdad Iraki to sannan akwai Sulaiman sannan akwai Muhammadu Nafsu Zakiya shi Muhammadu Nafsu Zakiya nan shine kakan Maulana Sheikh Ahmad Tijani Khatimu Sab'il Masani Zil Qurbi Wattadani Sakana Allahu min faidi madadihi bi azamil awani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'ina wa alaihi wassalatu wassalam to shi wannan Muhammadu Nafsu Zakiya shine farkon wanda ya fara fitowa daga kakannin Shehu Tijani daga Madinatul Munawwara inda nan ne dandalin su nan ne mahaifarsu ala sakinah Abdul Salatu askar taslimi wannan shine tarihin a takaice a gurguje saboda mai sauraro ya bar wahala wurin binciken wai sai ga kakannin Shehu Tijani a cikin littattafai da sauransu daga wannan rikice-rikicen nan da aka dinga yi daga nan suka tarwatse suka watse suka nufi ƙasa 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 amma suna barin wasiya duk wanda zai ce wa matarsa kwashi ƴaƴana ki gudu da su zai gaya mata cewa ga salsalata zai rubuta wanda yace in sun girma ki ba su to Shehu Tijani ma ko da ya girma din ya ga wannan salsalata shi amma bai taba yin aiki da ita ba har sai da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka ila al-Hasan ibn Ali sahih wannan shine to ƴan uwa yanzu kuma za ni muku magana akan mahaifar Shehu Tijani yaushe aka haife shi kuma a ina aka haife shi an haifi maulana al-qulub al-maktum wal barzakh al-maktum wal khatim al-muhammadi al-ma'lum qudwat al-arifin wa murshid as-salikin الكبريت الأمر والقوس الأشهر من أجلسه الله على كرسي لخلافة المحمدية فقام بواجب حق تلك الوراثة الأحمدية الختم الكتم الرباني مولانا أحمد التجاني سكان الله من فيد علومه بأملاء الأواني أران الهمس أكايفيش شاؤكو قوتا سفر الخير والبركة شكرا تدبو لأ da 150 bayan hijira wanda ya daidai da 1737 miladiya a wata alƙarya wadda ake kiranta Ainu Madi a ƙasar Algeria kamar yadda Ibn Bab al-Alawi yake faɗa a cikin munyar sa Munyatul Murid yake cewa hasala mafkhar al-ulahin wulid bi Ainu Madi za bi fadliha shahid saboda haka an haifi Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ardahu annabi amin cikin wannan wata watan Safar ranan Alhamis 13 ga wata shekara ta 1150 wanda ya dida 1737 1737 miladiya shine zaka ji maulan mu shi Ibrahim Allah ya kara mari yadda yana cewa maulidul khatimi ama nakshin tajalla sayyidan dahiran wahawa zukau ainu mabi wata alƙarya ce shahararriya daga cikin ƙauyukan gabashin sahara daga yamma ta tsakiya a zamanin ubaidiyawa wannan gari na ainu mabi a wannan lokaci ya tattaro kusan gida har 300 sannan akwai wata korama da take gudana a garin ana kiranta alhisni fi kanatin sannan akwai wani dam da suke da shi domin tara ruwa sannan tana da katanga tana da ganuwa wato badala ganuwar tana gigita hankali da tunani yadda aka yi ta sannan gefan garin gaba ɗayan sa a kewaye yake da itatuwan dabinai da kuma sauran itatuwa na kayan marmari kala daban-daban wanda zai kawata idanu mai kallo wannan alƙarya ainu madi kusan tafiyar kilomita 72 ne idan ka taso daga yammacin garin Agawad sannan kuma daga babban birnin Algeria wato headquarters Algiers tafiya ce ta kusan kilomita 560 zuwa ainu madi ita garin ainu madi kamar tasha ce ko zango ko mahada ta wucewan alhazai wanda suke tasowa daga Maghrib to ainu madi nan ne kaman zangon da suke tsayuwa duk da dai akwai zango har guda hudu idan mutun ya taso daga Morocco zai tafi Hajji to akwai wurare da sai ya tsaya gari na farko akwai wani kauye ana kiran shi Qurafijij gari na biyu ana kiran sa Dir Abi Samgun gari na uku ana kiran sa Gasul gari na hudu nan ne ainu madi anan wurin taruwan alaza sai sa malamai da waliyai suke haɗuwa kuma ka san duk wurin da za a ce maka matattaran alhazai ne wato zangon su ne suna haɗuwa to kowane irin wali ka ta fari zaka iya gani da sharifai da waliyai da malamai saboda ada mafi yawanci wanda ya damu da Allah shike tafiya aikin haji yanzu ne masu kuɗi suka kwaci da sauran shugabanni to akan wannan gari na ainu madi maulana shaikh ahmad ali abul fatih radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin yana yaban shotijani da yaban garin da aka haife shi yana cewa wai wiladatu shaykhi ja'at biha safaru karamatu shaykhi la tahwi biha sifru wa shaykhu tijani fa ainu madi mawliduhu ainu wilayati kanzullahi albadaru wa sahabuhu ka sahabil mustafa adadan akrim bihi baharan wal awliya naharu tijani murshiduna tijani qudwatuna layalihi nurun wa layluhu qadaru to ainu madi alƙarya ce shahararriya daga cikin ƙauyukan ƙasar sahara wanda ya kafa garin asalin wanda ya kirkiri garin ya kafa shi ana kiransa madi dan ya karuba sunansa kenan madi dan ya karuba shi ya kafa ainu madi a shekara ta 500 bayan hijira a shekara ta 500 bayan hijira aka kafa garin ainu madi wanda ya kafa shine madi dan ya karuba hakika Al-Sheikh Ahmad bin Nasir al-Dir'i mai dariƙan Nasiriya ya ambaci wannan alƙarya a cikin rihilarsa wanda ya sa mata suna Ar-Rihlatun Nasiriya abin da yace a cikin wannan rihila yace inna ahlaha jami'an kanu dalaba mutanen garin ainu madi gabaki ɗayan su manyan su da yaran su masu neman ilimi shine sifar da ya sifanta su kuma mai magana malami ne bayan malami ne wali ne bayan wali ne kudubi ne dan yana da dariƙa tashi ta kanshi ma'anan inna ala jami'an kanu dalaba ya'ni almustajilina bil ilmi dukkan su masu shagaltuwa da neman ilimi ne to saboda haka yan uwa kakan Shotijani Allah ya kara mar yadda na hudu shine Muhammad bin Salim bin Abil Eid shine farkon wanda ya zo wannan gari ainu madi ya zauna a cikin garin ya auri kabilar garin ana kiran su Bani Tijana ko Bani Taujina Bani Tijanata ko kabilatu Tijanata ko Bani Taujina saboda haka ne ake kiran Shotijani radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin Tijani da yawa wadansu sun dauka na kalle ne a Tijani shine wannan Tijani at-Tijani wato ma'anar shi kaman kace al-Makki al-Madani al-Kanawi al-Zakzaki al-Kaulahi al-Kaduni al-Barnawi at-Tijani ba Tijani mutumin ainu mai shine magana bai wani abu ne shi tijja ne amma kuma ikon Allah da Allah ya kaddarta zai ba shi kamban wanita sai aka haife shi a cikin bari tijjanata ya zama tijjani kuma tijanu kambe inna zal umra la mahalata madi fagtanimhu wamdi ila ayn madi dar judin badawa wuddin wa izzin wa atizazin wa rahatin wa tarabi amma hal arifuna min kulli saubin iz hawaha yushfi min al amradi to a wannan gari ayn madi shi tijani ya rayu anan ya taso cikin kiyayewar Allah da katanguwa daga barin alfasha da kamun kai da nutsuwa da amana da mutunci da gudun duniya da tsantsaini da tsoron Allah da riko da addini da ilimi da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulana shaqawar tijani radiyallahu ta'ala an wardahu annabi amin ya taso a cikin kamun kai ya taso a cikin amana ya taso a cikin kiyayewa da kariya da tsoron Allah da addini ya kasance abin kiyayewa ne shi da kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala shi tijani Allah ya kara mar yadda ya kasance abin katangewa ne da bangon inayar Allah abin lillibewa ne da bargwar riaya mai manya-manyan dabi'u da tadodi mai tsarkin zuciya mai tsarkin aiki ya taso a wannan gari ma'abocin kunya da ladabi ma'abocin kyakkyawar lura da hadar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma nema mai fuskantuwa ne a bisa kokari da zage dantse mai karkata ne zuwa ga shiriya da kadaituwa wanda yake da'iman babu abin da yake nema sai addini kuma shi ma addinin shi yake nema ma'abocin tafiya akan tafarkin shiriyayyu kuma ma'abocin shiryawa shauti jan radiyallahu ta'ala wa radahu annabi min zaman sa a wannan gari ainu madi mutum ne mai yawan shagaltuwa da karatun alqur'ani ya saba da tilawa yadda kaga shi ibrahim kaula radiyallahu ta'ala wa radahu annabi an yana yi to ya gada ne daga shauti jan zai karanta izu bakwai da safi zai tilawa su da daddare har ranar da zai rasu sai da yayi khatma sannan ya rasu maulana shekawar tijani radiyallahu kuma abinda zai burge ka shi ma shi ibrahim kaula radiyallahu yayi khatma kenan sannan ya koma ga Allah shau tijani Allah ya kara mar yadda ya taso a wannan gari na ainu madi mai kyakkyawar sifa duk wanda zai baka labarin sa a garin su sai ya ga maka ah wannan saurayin waliyin wannan bawan Allah ma'abocin tsawon kawaici yana daɗewa bai magana ba banda zikiri da salati da tilawon qur'ani ba abin da yake mai yawan natsuwa ne mai yawan kunya mai kyakkyawar halitta mai kyakkyawar dabi'a mai madaukakiyar himma mai kankan da kai bai nuna ya isa bai gwada ya fi wani bai jin kansa baya homa baya fankama baya takama baya cika baki baya holoko shauti jani abin girmamawa ne a wurin keɓantattun malamai kai shauti jani abin girmamawa ne a wurin jahilan da suke da imani da natsuwa fa asbaha ainul waqti wal qawlu qawluhu wala ahadun fin nasi yablugu qadrahu fa asbaha ainul waqti wal qawlu qawluhu wala ahadun fin nasi yablugu qadrahu shauti jani Allah ya kara mar yadda ya taso kamar a wannan gari na ainu madi kamar yadda babban almajirin sa ya bada labari al-Allamah Sayyidi Ali al-Harazimi al-Barrada al-Maghribi al-Fasi al-Hasani radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi amin kamar yadda ya fada a cikin jawahirul ma'ani yace nasha radiyallahu anhu shau tijani Allah ya kara mar yadda ya taso baina abawaihi salihina a gaban iyayensa guda biyu salihai Sayyidi Muhammad da Sayyida Aisha al-mutaqaddimaini waɗanda aka ambace su a baya nash'atan salihatan shauji radiyallahu anhu ya taso kyakkyawar tasowa managarciya yu'addibanihi da babansa da babarsa suna ladabtar da shi wa yuraddiyanihi da babansa da babarsa suna renansa wa yulqinanihi tarbiyata amsalihima min ahlil basair suna bashi tarbiya da ladabi irin tarbiyar mutane managarta ma'abota gani da idan zuciya irin su farubbiya saboda ka fi tarbiyantu fi afafin a cikin kamun kai wa siyanatin da katanguwa daga barin alfasha wa tukan da tsoron Allah wa diyanatin da riko da addini abiyan nafsi sai diyanin zuciya sa ta ki yadda ta bi komai in ba Allah ba sai sa khalifan sa ma ce abal qalbu illa an yakuna mutayyama khalifa garanin bin nabi muhayyama aliyal himmati mai madaukakiyar himma ne zakiyal akhlaqi mai tsarkin dabi'u ne maharusan bil inayati abun katangewa da ganuwar inaya taimakon Allah mahfufan abin lillidewa bin riayati da bargwar riaya fa kana radiyallahu anhu Allah ya kara shi tijani yadda ya kasance la ya'rifu man nasu fihi min al-awaidi bai san abin da mutane suke ciki ba na al'adu shi sunna kawai ya sani bai san abin da ake kira al'ada ba wala ma nasha'u alaihi min az-zawaidi bai san abin da mutane suka rayu a kansa ba na daga ƙari a cikin lamarin addini da san zuciya shi sunna kawai ya sani al-kitabu was sunna wa kana radiyallahu anhu Allah ya kara mar yadda ya kasance min sibahu tun daga zamanin kuruciyarsa madiyal azmi shauti janar radiyallahu ta'ala me gabatacciyar himma ne shadidal hazmi me daurin damara fi ma ya ta'adawa a cikin abin da yake aikatawa min umurihi a cikin dukkan lamurinsa kulliha baki dayanta la yuridu amran shauti jani bai taba nufin ya aikata wani al'amari ba illa bada'ahu sai face ya fara shi amma shi da nabi ba da labari cewa ni zan fara kaza da yayi niyyatu zai fara abu kawai sai dai ka ganshi a cikin aikin dumu-dumu yanayi amma bai bata lokaci kai ina so fa in tashi ina so fa in yi kaza ina so fa duk baya wannan saboda tsabar karfin himma wala yabtadi shay'an bai ta fara wani abu ba illa atamma husi ya cika shi wa idza ta'allaqa li himmatuhu bi shay'in idan himma shi ta jan tara ta da wani abu min al ashiya'i na daga abubuwa ka inan ma kana wannan abun ko ya yake ya shafi rayuwa ne ko ya shafi addini lam yahna alahu aishin to rayuwar shi ba za ta taba yi masa dadi ba har sai ya ga yayi shi walam yaqra lahu qararu matabbata ba za ta taba tabbata masa ba zai iya zama ba ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya cin abinci ba ba zai iya shan ruwa ba ba zai iya bacci ba hatta ya silahu har sai ya sadar da wannan abin da yake so yi wai jawiza hukuma sai ya gota shi sai dai Allah razimi Allah ya kara mar yadda yace wa sami'tuhu yawman yaqulu wata rana muna zaune sai na ji shi yana cewa min dabi'i anni izabta da'tu shay'an la arju anhu wa ma shara'tu fi amrin qattu illa atmamtuhu Ali al-Harazimi ka sanni yana daga dabi'a ta ni din nan idan har na fara abu kowane abu ne na fara na aikin alkhairi ba na juyawa baya in har na fara sai na kai wa ma shara'tu fi amrin qattu ban taba shiga wani al'amari ba da dai illa atmamtu sai na cika shi duk abin da na fara aikata sai na gama shi shine sai dai al-harazim yace tajnau himmatuhu ila ma'alil umuri himmarsa tana fuskantuwa ne zuwa madaukakan al'amura ba kanana ba wala yarda bi safsatiha baya yadda da kananan dabi'u fa kana kama kila ya kasance kamar yadda mawaki yace idan sarafan nafsi an shay'i lam takun ilayhi biwajhin akhirad dari tuqbilu idan har zuciyata ta juya wa wani abu baya to har abada ba za ta ƙara fuskantar abun ba in shi tijani ya bar abu ya bari kenan akwai abin da yake amfani da shi aka zo masa da labari cewa ana sa kitsan alade sai ya daina amfani da shi daga baya aka zo aka ce ai ƙarya ne ma yace ai na bar shi kenan ni ba zan koma ba ni in na bar abu na bar shi saboda dan Allah nake bari so ba zai yi in sake komawa ba kuma har inda sai dai Allah razu muke cewa wa min khuluqihi yana daga dabi'un shi utijani Allah ya kara mar yadda allazi yurdi alaihi wanda ya tarbiyantu ya taso a kansa as-sakha'ul azim kyauta mai girma wal infaqul jasim da kuma ciyarwa mai gwabi wal qiyam bi huquqi aqaribihi da tsayuwa da haƙoƙin makusantansa wa zawihi da ƴan uwansa ma'abotansa wal muwasatu li ma'arifihi da taimakon waɗanda ya san su suka san shi wa mawalihi da kuma bayinsa wal ihsanu lil masakin da taimakawa almajirai da gajiyayyu wat tahabbubu li ahli addini da san ma'abota addini shi wajen yana san ma'abota addini wa sara lahul afafu wa ulul himmatu khulqan sai ya zama kamun kai da daukakar himma ya zama dabi'un shi wajen kowa ya san shi akan haka wa makarimul akhlaqi da manya-manyan dabi'u dab'an wata haƙuƙan ya ɗabi'antu da su kuma ya tabbatu da su la yaqirru dirhamu ladayhi qararan kuɗi baya zama a aljihunsa wala yamkusu indahu ala dawami istimraran kuɗi baya zama a gaban shi utijani ba a aljihunsa ba da ya zira musu ido ya kalle su zai tarwatsa su yanzu sun shiga hannun mabukatansu kama kila la ya'lafu dirhamu almadrubu surratahu lakin yamurru alaiha wa huwa muntaliqu wai bugajjen kuɗi baya zama a aljihun shi utijani ko a wallet ɗin shi yana shiga dama a hanya biyu ne akwai hanya a sama akwai hanya a ƙasa idan ya zuba sosai su fice ta ƙasa sai su shiga hannun talaka da almajirai da sauran bayin Allah yanayin tsarin shauti ya tsari ne mai tsananin wahala dan takai bayin shi da kuma masu kula da hidiman gidan shi sitirar da suke sawa to irin ta ƴaƴan sarakuna ke sawa idan ka ganshi zaka ga sitirar su ta fita shi tsada yana sa mai tsadan shi ma lokaci lokaci amma su kuma kullun ne bayin gidan shi da barorinsa da hadimansa da almajiransa wanda suke tare da shi to shike musu dinki kuma irin abincin da yake ci irin shi suke ci sannan kuma irin sitirar da suke sawa to ko ƴaƴan sarakuna sai haka to shi baya zama yana sana'a yana kasuwanci ana juya masa dukiyar shi kuma duk wanda ya ci dukiya daga cikin dukiyar sa in ya bashi amana baya neman sai ya rabu da shi kawai sai ce dukiyar Allah ce mai dukiyar shi kuma bawan Allah ne wanda ya ci dukiyar shi ma bawan Allah ne radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabiyyan to anan wannan gari ainu madi ko ainu madi anan shi tijani radiyallahu anhu ya taso anan yayi karatu har ya haddata alqur'ani anan kuma ya nemi sauran ilimai yan uwa musulmi maulana shek ahmad tijani zilqurbi wa tadani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani ya haddace alqur'ani ne yana da kananan shekaru ya haddace alqur'ani yana dan shekara 7 hafiza fi sab'i sinina ma nazal an jaddihi fa ajab lima minhu hasal ya haddace alqur'ani yana dan shekara 7 kuma kyakkyawar hadda da riwayar warshu daga nafi'u yana dan shekara 7 kuma ya haddace kamar yadda ya ga sayyidi al-harazim radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi amin almajirin sa din nan babba ya bashi labarin cewa ya haddace alqur'ani yana shekara 7 shine sahibul lami ya yake cewa wa qad hafiza alqur'an sabi'a hijja mujidan majidan ayu diflin bada difla a cikin tafsirin ibnu abiyya da waninsa daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce man qara alqur'ana qabla an yahtalima fa huwa mimman utiya alhukuma sabiyya duk mutumin da ya haddace alqur'ani kafin ya balaga to yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su wato hukunci suna kanana shine siddiqiya kenan duk mutumin da aka bashi alqur'ani kamun ya balaga to an bashi walittaka yana yaro to saboda haka an bashi wa tiyar radiyallahu tabaaraka ta'ala an warḍahu annabi amin walittaka yana cikin kananan shekaru kamar yadda aka ba annabin Allah annabi haya alaihi salatu wassalam annabta yana cikin kananan shekaru Allah tabaaraka ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim ya yahya khudh alkitaba biquwwa wa ataynahu alhukma sabiyya abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda yace alhukmu huna annubuwatu ma'anan hukunci anan shine annabta an bashi annabta yana da kananan shekaru istanba'ahu Allah wa huwa ibnu salasa sinina an bashi annabta Allah ya bashi annabta yana dan shekara 3 yana dan shekara 3 to da ka karatun da shehu jani yayi radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin daga shekara 4 ne shekara 3-4-5 yana shekara 7 ya haddace alqur'ani da qira'ar warshu daga nafi'u yayi karatun ne a wurin wani babban wali ana kiran shi alwaliyus salihu wal barakatun nasihu al-allamatu sayyidi abi abdullahi muhammad bin hammu al-madawi at-tijani a lokacin da maulana shekh ahmad at-tijani Allah ya kara mar yadda ya samu haddin alqur'ani a wurin wannan babban malami sayyidi muhammad bin hammu al-madawi at-tijani sai da mahaifinsa ya shirya walima aka yanka dabba aka dafa abinci mahaifiyarsa ta yi dahuwa sosai to dahuwar da ta yi an shirya ne malamin za a gaishe shi sayyidi muhammad bin hammu shi aka gayyata da waɗansu cikin almajiransa haka da yarin rakiyar shi to sai abin ya zo ya faɗi gashi abincin kuma ba a yi shi da yawan da jama'an gari za su ci ba da ya zo da jama'arsa sai mutanen anguwa suna ta labari ai ga sayyidi muhammad bin hammu kaza 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 sai ana ta biyo shi to abincin da mahaifiyar ta dafa dan shi wannan babban bawan Allah da ƴan tawagarsa ƴan kwayoyi sai ya zama tana zuba abincin in ta dauko ta kawo kamun ta kuma sai ta ga tukunyar ya cika in ta sake zuwa ta zuba ta zuba ta zuba ta kawo sai da mutanen da yazo da su suka ci mutanen anguwa suka zo suka ci sannan aka rage aka tara almajirai su kuma aka basu tun daga nan tace to lallai dan nan namu yana da wani sha'ani a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan mahaifinsa ya girmama malamin kwarai ana so duk wanda ya bada dan shi a wurin wani malami ya haddatar da shi alqur'ani to ana so ya masa alheri na musamman shi wannan malami gwani muhammad bin hammu yayi karatu ne wurin wani gangaren shi kuma ana kiran shi Al-Wali Salih Sayyidi Isa Abu Ukaz Al-Madawi ko Abu Ukaz ko Bu Ukaz Al-Madawi shi ma anan ainu ma da yake shi wannan babban wali ne kwarai gangaren ne gwani ne na Al-Qur'ani duniya ta yi masa shaida da salaha ana bada hikayar cewa saboda tsarkin zuciyarsa sai da yayi mafarki ya ga Allah a bacci kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce masa karanta min Al-Qur'ani ya karanta Al-Qur'anin min awwalihi ila akhirihi da qira'an warshu ubangiji tabaraka ta'ala a mafarkin ya ce masa haka za unzila yadda ka karanta din nan haka aka saukar da shi kuma ƴan uwa musulmi mafarkin ganin Allah ya inganta an duba hadisi da dama za a gani hatta al-Imam Ahmad bin Hanbal mai mazhabar Hanbaliya ya fada cewa yayi mafarki ya ga Allah so 99 yace in Allah ya mun muwafaka na ganshi cikon na 100 to zan masa tambaya sai ko Allah ya bashi iko ya ga Allah cikon na 100 Allah ya ce yi tambayar da kake so kai yace ya ubangiji idan bawa yana so ya kusance ka da me zai kusance ka me zai kamata ya rike yace masa duk kalami ya Ahmad da magana ta ya Ahmad wato Al-Qur'ani Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin ya samu amfani mai yawa a cikin karatun Al-Qur'ani a hannun wannan babban bawan Allah Sayyid Muhammad bin Hammu har Maulana Sheikh Ibrahim Kaulah radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yana cewa atqana al-hibz fi sibahu li sab'in karamat min hiyabihi al-qurra'u wannan shehi malamin Sheikh Tijani Sayyidi Muhammad bin Hammu al-Madawi at-Tijani ya rasu hijira tana da shekara 1162 a lokacin Sheikh Tijani yana da shekara 12 kenan Allah ya kara masa yadda wa hafiz al-Qur'an fi sab'i sinin an shaykhihi al-alim az-zidin al-matin ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kum mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farish karbahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu anta al-ghiyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farish لأمتي خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد ظاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أساب سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أنصر علي تاريخ الشيخ أحمد تجاني كنان رضي الله تعالى عنه نقباكين شيخ إبراهيم منصور إمام كدونا سيكم قبي إذن الله كمو زاء جيمد كدا شي قبان كراتون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته